Duk da bayanan da mahukunta ke yi akan samun sassabcin hare-haren 'yan bindiga a yankin arewa maso yammacin Najeriya, musamman ma a jihar Zamfara, wasu al'ummomi kuwa har yanzu suna kokawa ne akan hare-haren 'yan bindigar a yankunan su. Rundunar sojin kasar dai ta bada tabbacin cewa tana kan fatattakar 'yan bindigar, inda ta ce ta kashe manya-manya da dama daga cikin jagororin 'yan bindigar a jihar Zamfara, musamman a cikin wannan watan na Fabrairu, kamar da babban na hafsan sojin kasa na kasar Najeriya, Laftanar Janar Olufemi Oluyede, ya bayyana a wata ziyara da ya kawo a jihar Zamfara 'yan kwanakin nan, inda ma ya umarci dakarun sojin kasar da su kawo mashi sharar 'yan bindigar nan Bello Turji a cikin wata ɗaya. To sai dai al'ummomin wasu yankunan karkara na cigaba da fuskantar matsin lamba akan hare-haren 'yan bindigar, kamar da wasu mazauna yankin Gundumar Kanwa a ƙaramar hukumar mulkin Zurmi da kuma Kuriyar Madaru a ƙaramar hukumar mulkin Ƙaura na Moda suka bayyana kokensu akan wannan matsalar.
Shekaran jiya washe gari 'yan fashin daji su shigo a garin Jinkira Magaji, wanda suka kwashi kusan mutum 17, yawancinsu ƙananan yara ne da mata wanda sun yi awon gaba da su gaji daya. Kuma har yanzu maganar da nake da kai babu wani labari a kai.
Jiya kan mun tashi da fitila'i na 'yan bindiga, saboda Allah, don sun yi mana aika-aika wanda ma abin hayya ma ɓaci kai, inda sun tayar mana da mutum sama da 27. Dukan yawan su gaba ɗaya ma mata ne, daga masu cikan na sai masu goyo sai ƙananan yara, sun da ba su samu damar tsaya da maza ba, duk mata ne suka tsaya da su zalla, kuma duk cikan na gare su.
Ko a daren jiya Talata dai sai da 'yan bindigar suka tare hanyar mayanci zuwa Anka, ƙaramar hukumar mulkin Anka, sun kwashi 'yan kasuwa da dama da suke kan hayar su ta dawowa daga kasuwar mako-mako ta Talatan Mafara. Suka kuma shiga garin Anka a unguwar Mundogara, suka kwaɗauki waɗansu mutane da ke unguwar. Honorable Aminu Ibrahim Kasuwar Daji, ɗan mazid dokokin jihar Zamfara ne, ya ce lamarin yana da rikitarwa, ganin yadda ake samun sauƙi kuma sai lamarin ya sake rintaɓewa a wani gefen.
Ban cewa ba a samun sauƙi, a samun sauƙi ala kullu halin, alhamdulillahi akwai sauƙi, domin abubuwan za a ga suna ɗan tsagantawa wasu wurare kuma abin yana faɗuwa. Ubangiji Allah shi ya yi mana wannan musiba, wanda duk adda hannu cikin ta ko ba da wata gudunmuwa a cikin wannan musiba, kawo wannan musiba a cikin wannan jiha ko wannan ƙasa baki dai, bayyana ko ɓoye yake ba tashi gudunmuwa, Allah shi san muna, kuma Allah shi tawaza mana su.
Laftanar Kanal Abubakar Abdullahi shine mai magana da yawon dakarun tabbatar da tsaro a yankin arewa maso yammacin Najeriya, wato operation fansar yamma. Tabbas suna samun galaba akan 'yan bindigar, kuma ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin sun tabbatar da dawowar zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin na arewa maso yammacin Najeriya.
Dakarunmu sun yi nasarar hallaka gwammai cikin 'yan ta'adda, ciki har da manya-manyan kacalloli irin su Kacalla na Faransa, Dogon Bakolo, Kacalla Autago Baje Dan Mai Dutse, Kacalla Dogo Mai Yar Nagge, Kacalla Sani Bamuwa, Kacalla Audu Gajere da dai sauransu. Sannan kowane kacalla a cikin nan yana da mayaka bila adadin kusan 50 zuwa sama. So an yi nasarar kakkaɓe su da dayawa daga cikin yaransu. Sannan kuma dakarunmu sun yi nasarar lalata maɓoyan su waɗannan 'yan ta'adda sansanoninsu fiye da guda 40 a yankunan Zurmi, Shinkafi da Isa ta jihar Sokoto.
Ga alamu dai akwai buƙatar mahukunta a Najeriya sake lale da ɓullowa da wasu sabbin matakan samar da tsaro da kwanciyar hankali a tsakanin al'ummar ƙasar, musamman a yankin arewa maso yammacin Najeriya, domin ga alamu wankin hula na ƙoƙarin kai su dare. Abdulrazzaq Bello Ƙaura, sashen Hausa na Murya Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.